الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بما كان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا نخبة الفكر أشهد أن علم المصطلح والحديث أمر الله تبارك وتعالى يا جماعة idan ba mun ci ba muna cikin karatu a cikin watan mun yi magana akan al-hadith sahih, mun yi magana al-hadith hasan, an fadi shaddan hadith sahih, an fadi shaddan hasan. To dai bambancin al-hadith sahih da hasan shine cikin shaddan hadith sahih din nan ittisalin sanad alalat rawi tamamul bab tuluhu min shuruq tuluhu min al-illah al-qadiha. To wajen tamamul bab din nan shine ake samun bab rawi, watan rawin ya zama yana da dai kiyayewa amma bai kai na wata alhadisi sai ba kiyayewa ko ne na kwakwalwa na hadda ko kuma kiyayewa da littafi. To malamai sun kawo iskari a cikin maganan al-imamu da Nawawi, al-imamu da na'am al-imamu Tirmidhi, inda yake fadin cewa hadisun hasan sahih. To malamai suka ce to ya za a ce haka, saboda me ga hadisi daya za a ce masa hasan, a zo a ce masa sahihi kamar an ce bai kai ba kuma ya kai, kamar akwai iskani an yi, kamar akwai tanabun. To malamai sun tafi hanyoyin mabambanta wajen ganin cewa sun kawar da wannan iskani. Wasu daga cikinsu sun tafi akan cewa ana nufin hasan ne lughatan, hasan al-hasan al-husn al-lughawi shine wato lafzan hadisin abu ne mai kyau, amma a wajen isnadinsa to hadisi ne sahihi. Misali, sun ba da misali da hadisin da Ibnu Abi Barr ya rawaito na cewa talabul ilmi ko talabul ilmi menene bi wajhi llahi khashyatun menene haka ne, watan hadisin sai a garke Ibnu Abi Barr yake cewa hadisun hasan jiddan walakin laysa lahu isnad. To kaga laysa lahu isnad kuma ya zama hasan, kuma balle ma ya zama hasan jiddan. To sai suka magana cewa yana nufin hasan ne lughawi. Alfasin hadisin masu kyau ne, neman ilimi da tsoron Allah da yana cikin abin da yake ya wajaba ko kuma ya kamata ya zama dalibin ilimi, a taƙaice kusan ma'anar hadisin ne haka. To kaga lafzan hadisin hasan ne, amma kuma hadisin bai ma da isnadi, saboda akwai irin su musal da wani musal da bakkal ne ko wani haka ne sunansa. Akwai dai mutane biyu wanda yake ɗayansu mansubun kazzabun ne wa kuma mansubun ilalwabi, ana tankanta shi zuwa ga uku kuma kazzab ne, ɗaya kuma matalauci, da kaga babu isnadi. To amma kuma duk da haka Ibnu Abi Barr ya faɗi cewa hasanun jiddan, ma'anarsa yana nufin hasanun lughatan, macan maganan kyakkyawa ne, ko da ba a lura da isnadin sa ba, ba a ɗauke shi a matsayin hadisi ba, to maganan kyakkyawa ne, kuma ya kamata ya zama an nemi ilimi ta wannan fuskar don da tsoron Allah da sauransu. Kila zai istisna'i Allahu a'lam da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. To a taƙaice dai malamai suka bada amsa da wannan. To amma kamar irin su Ibnu Dabi'i Kasiri sun tafi akan cewa akwai iskani har yanzu, kenan za a iya ce ma hadisi da'ifi shi ma hasan. Oke, gashi nan ma wannan la zai zai fa lahu islam, kuma gashi an ce ne hasan. To a taƙaice dai wasu malamai suka ce za a iya fadin haka, amma mutukan hasan cewa ana nufin hasan ne lughatan, ba ana nufin abu, ba ce hadisin hasan da'ifun, ma'anar shi lafzan shi kyakkyawa ne. To dan haka nan fadi hadisi hasanun sahihun, to ma'anar shi hasanun lughatan sahihun a wajen istilahi malaman hadisi. To wannan dai daga cikin wasu suka ce magana kamar da dai mun faɗa, ana itibari ko da isnadi guda biyu, dai isnadin hasani dai isnadin sahihi, dan haka yana ya karfafa juna, ya ma fa hadisin da yazo a matsayin sahihi kawai. Wasu suka ce magana hasanun aw sahihun, in ya zama akwai kamar harafin au da aka share a tsakani, yana nufin cewa wasu lura da mazajen da suke isnadin, wasu suna ganin cewa isnadin nan yana matsayin hasani, wasu suna ganin yana matsayin sahihi, ko kuma shi wanda ya rawaitar da hadisin bai sami matabbata ba a tsakanin hasani ne ko sahihi. Don haka akwai shakku to dan haka wannan hadisin da ake shakku a cikin isnadi hasani ne ko sahihi duna hadisin da aka ce masa da sai su jazzu aka ce masa hadisu hasan sahihi kaw Allahu a'lam amma kuma yana sama da hadisin da yake aka ce masa hasani kaw so akwai dai hanyoyi mabambanta da malamai suka lura da cewa wanda suka bi wajen kawar da wannan iskalin to al-hadith ibn hajar radiyallahu anhu yace game da cewa wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awdahu wa ta ziyadatu rawihi ma idan hadisi hasani ko hadisi sahihi rawin da ya rawaito hadisi ya zama yayi kari a ciki wannan rawin hadisin sawawu hasani ne isnadin sa ko sahihi ne isnadin sa to rawin da yake martaban sa hasani ko martaban sa sahihi idan ya kara yayi dadi sama da abinda sauran yan uwan sa suka rawaitar to maqbulatun ma dama wannan rawin da yayi karin nan fiqa ne ma dama kuma karin babu tanafi babu ko babu wannan sabani tsakanin sauran wannan zai yi a jam'in su a wafaka hadisan guda biyu ya zama sun miƙe wato idan rawi ya kawo riwaya sai ya yi ƙari a kan ɗayan riwaya to matukan jikansu suka ne kuma matukan babu tanafi babu korewa zai yi a haɗa su to shi kenan babu damuwa idan babu tanafi za a karɓa malamai su tafi za a karɓa kai tsaye idan kuma zai zama yana matsayin hadisi mustaqimi ya kawo hadisi sun kawo hadisai cikakku guda biyu sai ɗaya rawin ya ƙara to wannan ƙarin matukar ba ta kore wancan ruwayan na ɗayan ba to shikenan ƙarin za a ɗauke shi a matsayin hadisi mustaqimi shi ya samu ya ji wannan hadisin da ɗayan dan uwansa rawin bai ji ba idan kuma akwai tanafi akwai korewa to za a tsakanin wafakawa tsakanin su idan kuma ya zama ba zai yiwu a karɓar da dukansu ba dole sai dai a kore ɗaya a ɗauki ɗaya to sai a koma ya zama an yi tarjihi a tsakanin su sai a ɗauki raje a bar majjo ta yaya za a yi tarjihi hanyoyin tarjihin suna nan malamai sun faɗe su ko dai ya zama idan asbatun nasi misali idan imamu Malik ya rawaito hadisi daga imamu Zuhri to imamu Malik shine asbatun nasi a wajen imamu Zuhri idan wani ya rawaito shi ma daga imamu Zuhri da ƙari da ziyada nan kuma ba zai yi a hada su ba wato akwai tanafi idan ba tanafi shikenan za a dauki na wancan ziyada da tsika idan akwai tanafi akwai korewa tsakanin su wato aka karkashin wannan za a kora na wancan to zai zama za a duba sai a ga waye asbatun nasi yanzu a Zuhri imamu Malik sai a ɗauki na imamu Malik a bannin wancan in ko ma ba imamu Malik bane ko wani rawi ne daban sai a duba waye ya fi tabbata hanyar tabbata din nan za a ɗauka cewa waye ya fi mulazaman shehin nan wanda ya fi mulazaman shehin nan za a ɗauki waye sa a hadda ɗayan ko a waye tsakanin su ya fi hadda waye ausaku tsakanin su biyu to wanda yake ya fi hadda ko kuma shi ne ausaku a tsakanin su biyu za a ɗauki nashi a hadda ɗayan sawawu shine mai ziyada ko kuma shine ake kaki akan nasa wallahu a'lam to al-hadith da cigaba da cewa fa in khulifa bi arjaha fa rajihu al-mahfuz wa muqabiluhu ash-shadh idan ya zama an saba tsakanin su biyu to wanda ya fi bab ya fi hadda ko kuma wanda suka fi yawa mutum ɗaya ne ya saba ma wanda suka fi yawa to za a ɗauki na wanda suka fi yawan a adana sa saboda kiyayewa an fi tsammanin kiyayewa a cikin mutane da yawa akan mutum ɗaya wanda yake ya saba musu ko kuma mutum ɗaya ne mutum guda da mutum guda to amma wanda ya fi hadda wanda ya fi dama ya fi ɗayan hadda to shi na shi an fi tsammanin kiyaye wannan hadisin a wajensa don haka za a karɓi ruwayarsa a ban ɗayan ruwayar to wacce aka karɓi ruwayarsa shi ne ake ce ma mahfuz muƙabilinsa shi ne sha wace mai mahfuz alhadisul hadisul mahfuz shine ko kuma mai tarifin shadi tukunna alhadisul shadi shine hadisin da ya saba ma wanda ya fi shi cancanta ya zo ya saba ma wanda ya fi cancanta dan haka za a ajana shi shi ko wanda ya saba ma din wanda ya saba ma wanda ya fi shi wanda ya saba ya saba din nan ba fa za ifi bane ko a mukhalafatu thiqati man huwa awthaq minhu ko man huwa aula minhu thiqa ne ya saba ma wanda ya fi shi thiqanci ya fi shi tabbata ya fi shi a hadda ya fi shi amintuwa wajen malaman hadisi ya fi ya to inda ya saba masa to nashi shi din ba za a ce an mayar da nashi saboda a shi ba ba abin akarta hadisin sa bane a za a karta idan ba ya bai bai kin ya saba to amma tun da ya saba mu wanda ya bi cancanta to za a karbi wanda ya bi cancanta shi a ajana sa to shi nashi da aka aje sunan shi sha wanda aka karba kuma wanda ya fi cancanta kenan sunan shi mahfuz a misali suna bada misali da wannan hadisin Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i wanda Ibn Majah ta hanyar Ibn Uyaynah daga Sayyidina Abu Bakr Dinari daga Ausada daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas cewa wani mutum anna rajulan tufi ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa lam yada warithan illa maulan huwa ataqahu cewa wani mutum yayi wafati ya rasu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar magaji ba sai bararren bawan da shi ya danta shi to a Ibn Uyaynah yayi mutaba'a ya watan yayi mutaba'an sadar da shi watan waslin sa yayi mutaba'an sa yayi mutaba'an Ibn Juhayj da wani su to wanda ya saba musu kuma ya kawo shi a watan bai ambaci Sayyidina Abdullah ibn Abbas ba ya kawo shi mursal shine Hammad ibn Zaid sai ya rawaito shi daga Amr ibn Dinar daga Ausada amma bai ambaci Sayyidina Abdullah ibn Abbas ba to kaga shi ya saba ma a ya saba musu Ibn Uyaynah take nan to al-Abu Hatim al-Razi yake fadan cewa al-mahfuz shine hadisin Sayyidina Abdullah ibn Uyaynah saboda ne Hammad ibn Zaid yana cikin dinda Hammad ibn Zaid yana cikin ma'abota adalci yana cikin ma'abota bab kiyayewa to amma kuma Ibn Abi Hatim ya rajja saboda wa'incan sun fi yawa akwai Ibn Juraij akwai Ibn Uyaynah da sauransu akwai Ibn Uyaynah da sauransu kaga sun fi yawa to dan yanzu an injayar saboda yawa an fi wannan an fi Hammad ibn Zaid yawa to haka nan akan rinjayar ta hanyar wanda aka rinjayar da nashi ya fi bab to sai al-Hafiz ya ci gaba da ce mana wa ma'al ba'd faraju al-ma'ruf faraju al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar amma idan aka samu sabani tsakanin ruwayoyi guda biyu idan aka samu sabani tsakanin ruwayoyi guda biyu amma wanda ya saba sai daga cikin su akwai rauni ba isi ya saba ma wanda yake kuma sahihi ko hasan to mai raunin nan sunan shi alhadisul munkar wanda yake makabul hasanin ko sahihi sunan shi alhadisul ma'ruf mukula alhadisul mahfuz da shaz alhadisul mahfuz da shaz dukkansu ruwaya ne na wa'inda suke karbabu babu da'ili a cikinsu kamar yadda aka kawo ruwayar misali Hammad ibn Zaid da su Ibn Uyaynah to sai dai ɗaya ya fi cancanta ɗaya ya fi hadda to wanda ya fi hadda ya fi cancanta sai a ce nashi mahfuz ɗayan kuma shan ko kuma wa'inda suka fi cancanta saboda yawa sai a ɗauki nasu a ce nasu ne mahfuz wannan kuma da ya saba shi kaɗai ɗin sai a ce nashi shazili amma ba a cewa ba wai bai yi ba da shi waye shan amma nan ma'ruf da munkar al-ma'ruf din shine ruwayan wanda suke ingantattu sawa'un martaban hakan suke saduq ko kuma martaban hadisi ingantacce sahihi amma wanda yake ba'ifi din shi kuma sunan hadithun sa hadithun munkaru wannan yana bukatar ya cewa mu fahimta yace wal fard nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa al mutabi to wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da hadin lokaci za mu ci gaba a darasin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.